music at houseofsongs.com.
I have been searching for you.
Zuma Records.
Inakiki. Na soyeya. Sarki daeya. Kisomos tauna. Power Western time. Kisaurare ni ni na da sokaci domin ba mu da tarin lokaci dama dai kyamanta da zance na rungume sako na ki bani masauki na zauna ba wani wasting time
ba wani wasting time
ba wani wasting baby to da sauri Kariki African time
Inakiki Kasoeya Kariki daeya Kisomos tauna Power Western time Hey
Soeya bangare na rayuwa Idan bangai ki ba Na wala wala
kinje
ki dauro hado na wayo ki kalla ki zo zuta ho ina zubai ki ba wani western time
ba wani western time
ba wani western baby ta hada sauri karki african time
ki african time
ta ho Kurina, ina zo da soyayya, ya kizo ki karba, kizo
zo
ta ho.
Baby, ba wani western time, domin kin san ba mu da so much time. Ki sauri ki zo, kurina ba ba African time. Sana tan hanya L-O-V-E no baya Sebi kinji dan saya Banu banu senki shawiya Zuma zuma zana baki sha Tarabaki like masoya Tahora sauli Bawana African time
Inakiki Nasoeya Karki jaya